Taron shugabannin kungiyoyin yan jaridar nahiyar Afirka da ya gudana a kasar Afirka ta Kudu a watan Yunin 2007 ne ya buƙaci shugabannin kasashe su rattaba hannu akan wani tsarin daftarin da ke hangen kawo ƙarshen ɗabi'ar kulle yan jarida a kurkuku saboda dalilai masu nasaba da aikin watsa labarai. A nan Nijar a ranar 30 ga watan Nuwambar 2011 ne shugaba Isu Muhammadu ya saka hannu akan wannan takarda da ake kira Declaration de la Table de la Montagne, a cewar shugaban cibiyar yan jarida Ibrahim Haruna. Daga wancan lokaci kawo yau an samu ci gaba a fannin yancin aikin jarida, kwarai yake wasu matsaloli sun gita.
Yau halin da yan jarida ƙasar nan suke ciki hali ne mawuyaci. Kaga daman ana cikin hali ne wanda ba a da cikakken albashi. Aka zo aka fadawa ga annoba ta COVID-19 wanda yasa yan jarida da yawa wa'ansu aka hudda su daga aiki, wa'ansu aka ce musu su zauna a gida sai daga baya an neme su. To wanda daman albashin ba na kare bane kuma aka zo aka shiga cikin wannan hali, ka gani an shiga. Muka yi kira gwamnati muka ce a'a, a diba a gani aikin nan na yan jarida aiki ne na kowa, na ƙasa ne. Ke ne ya kamata a kawo musu gwamba a kawo taimako na zaɓa wa gidan jaridodi. Mun yi tsammanin lallai za a taimaka. To wannan kaga taimaka bai sauki wanga hali ne muka yi wagga sallah ta yau.
Domin ƙarfafawa yan jarida gwiwa a irin wannan lokaci na a ci da haƙuri, cibiyar yan jarida ta Maison de la Presse ta shirya wata gasa inda aka rarraba tukuici ga waɗanda suka haɗa muhimman rahotanni masu la'akari da matsalolin jama'a. Yar jarida daga tashar TV Canal 3 Rashida Usman na daga cikin waɗanda suka samu irin wannan tukuici.
Ina nan ga jidadi kwarai tunda na ci wannan pri na pri Maryam Keita na yi sujet bisa kan ɗan mata wajen aiki inda mai for example mai gidanka in yace yana son ka kace baka son shi the fact kace baka son shi yana iya zama maka masala cikin gudanar da aikinka don ku biskan wannan ne ni nayi research kina.
Ministan watsa labarai Habi Muhammadu Salisu wanda ya jagoranci bikin karrama ranar ta 30 ga watan Nuwamba ya bayyana cewa gwamnati na ci gaba da duba hanyoyin saka hannu akan wata yarjejeniyar da ta yi tanadin albashi mai tsoka ga ma'aikatan watsa labarai. Ya kuma ja hankulan yan jarida akan maganar adalci a tsakanin yan takara a wannan lokaci da ake gab da soma yakin neman zabe.
Yanzu ma nayi magana da president na Conference for Communication ta sadarwa wanda mun ga ce yanzu kowa za a ba shi haƙi ne. Duk dan siyasa yau daidai shi ke. Duk da dan takara daidai shi ke babu wanda ke wani. Kidan bai kamata ba ku yan jarida ku yaba wani ku kyale wani. Mun ce bana nan da lokaci kadan in Allah yarda muna so wannan abin da kira Conference Collective a sa mu hannu saboda ku yanzu ka albashi ku bai kai ya kawo ba. Amma kullun kuna ce ba ku abin da ya sheku to ba ku abin da ya sheku dan ku bar ƙarya.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.